إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة
جماعة سورة رمى السلام عليكم ورحمة الله barkar mu da saki saduwa a wani sabon shirin na tarihin Annabi Zababbe wanda ya kunshi bayar da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Makhtum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana akarmukalla a madadin masu sauraron mu muna farawa da yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
مع العصات وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات
ودنبا من تابا أشرم ديك باتا كنجي انت مالا يسوم بام لابارن يندا منزان الله صلى الله عليه وسلم يسام كانسا أديدي لوكا چند أكبار سوكر مسد وحي wato lokacin da yake cikin kogon Hira anan muka tsaya ga malam zai ci gaba
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe da muke karanto muku littafin ar-rahiqil makhtum in ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu shekara 23 yana yin wa'azi da karantawa da kuma tabbatar da addinin Allah. A Makka ya kwashi shekara 13, a Madina shekara 10. To mala ya kasa mana zaman Annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka wannan shekaru 13 ya kasa ta kashi 3. Kashi na farko shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara wa'azi a boye tsawon shekara 3 yana kiran masoya da na kusa da shi da abokansa da waɗanda ya aminta cewa za a gaya musu koda ba su dauka ba za su tonan asiri ba sannan kuma ya gaya mana marhala ta biyu shine bayyanar da wa'azi ga kowa da kowa a cikin mutanen Makka bayan abubuwa sun fara karfi wanda ya fara daga shekara ta 4 zuwa shekara ta 10 hakanan kuma marhala ta ƙarshe shine fita wajen Makka domin yin wa'azuzzuka da karantarwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashe kusan shekara 3 akan haka kafin lokacin hijira sannan malai mana bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya dabda shekara 40 ya dinga fita cikin kogon Hira wanda yake tsakanin sa da Makka tsawon mil 2 yana bautawa Allah a cikin wannan kogo da dan guzurin sa da yake yi na wata guda musamman wata Ramadan to yana cikin wannan yanayi ne Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika Jibrilu domin a tabbatar da annabtarsa sallallahu alaihi wasallama to nan muka tsaya Jibrilu yanzilu bil wahyi mala'ika Jibrilu ya zo da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walamma takamala lahu 40 sanatan lokacin da shekaru 40 cif-cif suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa ra'sul kamali dama dan shekara 40 shi ake jin ya kai cikakken mutum in mutum ya kai shekara 40 to daga nan kuma gangarawa zai wakila walaha tub'asur rusul amma ce daga shekara 40 mafi yawan annabawa Allah yake aiko su annabi sai ya kai shekara 40 tukunna ake fara cewa ya tashi ya je wa'azi ya gargadi bada'at dala'i'un nubuwati taluhu wa talma'u sai farko-farkon bayyana annabta ta dinga haske tana kyalkyali a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fa saura kiris saura daf saura kadan abubuwa su tabbata fa min zalika anna hajaran bi makkata kana yusallimu alaihi daga cikin waɗannan alamomi da suke nuna cewa abin ya kusa shine wani dutse da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wucewa a Makka yana yi wa annabi sallama wata ruwaya ma duk dutsen da annabi zai wuce sai ji dutsen ya ce assalamu alayka ya rasulullah dutsen da kansa Allah ya bashi dama yake magana domin tabbatar da wannan annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ya rasulullah zadun tuba'u bihi asarirul hayati wa ghursuka muthmirun fi kulli siqin wa hadiyuka mushriqun fi kulli dhati
wa minha annahu kana yara ar-ru'ya as-sadiqa daga cikin wannan alama da ke nuna saura kiris annabta ta bayyana shine duk mafarkin da annab sallallahu alaihi wasallama ya dama mafarkin annabawa duka gaskiya ne amma in ya ga abu a mafarki to sai abin ya faru fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi annab sallallahu alaihi wasallama baya yin mafarki face wannan mafarki tazo kamar yadda alfajir yake ketowa ma'ana kamar yadda alfajir zai keto haka na mafarkin ke nuna tabbatuwarsa da kuma faruwarsa kamar yadda baka da shakka cewa alfajir zai keto to haka nan ba shakka cewa abinda manzon Allah ya gani a mafarki yana tabbata hatta madat ala zalika sittat ashhurin haka aka tsaya tsawon wata 6 yana mafarki kyawawa in zai wuce dutse yana masa sallama sannan kuma alaman annabta da dattijantaka da gwarzantaka tana bayyana a gare shi wa muddatun nubuwa 23 sanatan annabta din shekara 23 akai ana saukan masa da wahayi alqur'ani aya 6214 wato 6014 a kira'an warsh aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsawon wannan lokaci fa hazihi ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa wannan mafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi ɗaya ne daga cikin kashi 46 na annabta ma'ana idan aka baka kyakkyawan mafarki to an raba annabta 46 an baka kaso ɗaya wato da za a cika maka ragowan ko a baka 45 din to da ka zama annabi to amma ba a zama annabi Allah shi yake zaben annabawa da kansa falamma kana ramadanu min as-sanati ath-thalisa lokacin da ramadanu ya zamo a shekara ta 3 min uzlatihi sallallahu alaihi wasallama daga wannan khalwa ko kebancewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a kogon Hira insha Allahu an yufida min rahmatihi ala ahli al-ardi sai Allah ta'ala ya ga dama ya kwararo da rahamarsa a bisa mutanen da suke rayuwa a ban kasa fa akramahu bin nubuwati shine Allah karrama shi ya daukaka shi darajta shi ta hanyar bashi annabta wa anzala alaihi jibrilu bi ayati min alqur'ani malaika jibrilu ya sako da ayoyi na alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ibn hajar ya hakaito ma daga bai haki cewa wannan mafarki da manzon Allah ya dinga yi tsawon wata 6 ne da haka annabta kenan ta fara daga watan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan inda muka dauki mafarkin a matsayin shine farkon annabtar to ya fara ne ma daga watan Rabiul Awwal domin daga watan Rabiul Awwal zuwa Ramadana shine wata 6 bayan ya cika shekara 40 kenan wannan wahayin shine na mafarki shi kuma wahayin bayyana din wanda ake yi karara a farke shi kuma ya fara ne a cikin watan Ramadan kenan muna iya kasa wahayin zuwa kashi 2 wahayin da aka fara masa a mafarki wato shine kyakkyawan mafarki da yake yi kuma in ya tashi da safe sai abin da ya gani din ya tabbata sannan sai kuma wahayi na farke shine wanda aka fara shi a watan Ramadana daga watan Rabiul Awwal zuwa Ramadan za a samu wata 6 kenan an fara masa wahayin mafarki daga watan da aka haife shi an ko fara masa wahayin farke daga watan Ramadana kenan an girmama duka watannin guda 2 kamar da zace Fathul Bari juz'i na 1 shafi na 27 wa ba'da an-nazar wa at-ta'ammul fi al-qara'in wa ad-dala'il bayan bincike da lura a tsanake cikin alamomi da kuma dalilai يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا ما لأيكي بايان بنشكي دا كوم بن ددگي دا بنشكيان قف زام إيا چيوا وان نرانا دا أكفاري ومنزان الله صلى الله عليه وسلم وحي أتكينتا تادا چي دا 20 دا ديا غوات الرمضان كوم دا دري وقد وافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية كما لايتي wannan ya dace da ranar 10 ga watan Agusta shekara ta 610 bayan haihuwar Annabi Isa da shekara 610 10 ga watan Agusta aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi, kuma mala yace ya dace da 21 ga watan Ramadana kuma da daddare. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallama idza zaka bidabti 40 sanatan qamariya wa 6 ashhurin wa 12 yawman. Mala yace wannan rana ta Ramadan 21 ga watan Ramadan din da daddare, wanda yazo 10 ga watan Agusta shekara ta 610, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 40 da wata 6 da kwana 12, amma alisafin wata. Wazalika nahu 39 sana shamsiya wa 23 yawman. Ice wannan kuma yazo daidai da shekara 39 da wata 3 da kwana 20 alisafin rana. Wato tunda akwai bambanci tsakanin lissafin wata da lissafin rana, sai malam ya bamu shekaru ko ranar da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi, kuma ya lissafa shekarun sa a lissafin wata, cewa yana dan shekara 40 da wata 6 da kwana 12, amma a lissafin rana yana dan shekara 39 da wata 3 da kwana 20 sallallahu alaihi wasallam. Duk da dai an san dama malaman tarihi sun yi sabani cikin watan da aka fara yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da annabta da ko fara saukar masa wahayi, wasu sun tafi ma akan cewa watan Rabiul Awwal ne, wasu sun tafi akan cewa watan Ramadan ne, wasu ma sun tafi akan cewa watan Rajab ne. Amma abin da yasa aka rinjayar da watan Ramadan saboda dalilai guda 3 a cikin Alkur'ani. Na farko, Allah ta'ala shi shahru Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu.
Shahru Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan.
Da kuma inda yake cewa cikin suratul qadari, inna anzalnahu fi lailatul qadari.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Haka na a cikin suratul dukhani aya ta 3 yace
inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin.
Wadannan ayoyi guda 3, na farko shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran, a watan Ramadan aka saukar da Qur'ani, sai kuma Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri, mun saukar da shi a lailatul qadri, kuma sai ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kenan lailatul mubaraka ita ce lailatul qadri, ita kuma lailatul qadri a cikin watan Ramadan take. 21 kuma yana cikin kwanakin da ake lissafa lailatul qadri, tunda fi lailatul qadri aka ce. Kenan ruwayar da ke nuna cewa an fara saukawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi 21, dama 21 yana cikin ranakun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku bincika za ku dace da lailatul qadri ko 21 ko 23 ko da 5 ko da 7 ko da 9. Da haka mala yace 21 ne ga watan Ramadana da daddare, wanda yazo 10 ga watan Agusta shekara ta 610 miladiya. Kamar yadda aka yi sabani a watan, to akwai kuma sabani ma akan ranar. Mun ce an yi maganganu akan watanni 3, wasu sun ce watan Ramadan ne wanda shine yafi rinjaye saboda waɗannan ayoyi da muka karanto guda 3 a cikin Alkur'ani, suratul Baqara da suratul Qadar da suratul Dukhani. Wasu kuma sun ce watan Rajab ne, sun bada nasu dalilan. Wasu kuma sun ce watan Rabiul Awwal ne, sun bada nasu dalilan. Amma wannan dalilin na Ramadana yafi karfi saboda gashi karara a cikin Alkur'ani. Sannan ranan ma malamai sun yi sabani akan ita kanta ranar, wace rana ce, bayan sun hadu akan cewa Litinin ce. Wasu sun ce ranar 7 ga watan Ramadan, wasu sun ce 17 ga watan Ramadan, wasu sun ce 18 ga watan Ramadan, wanda Malam Abu Ishaqa ya tafi akan cewa 17 ne ga watan Ramadan. Abinda yasa malai yace ya rinjayar da 21 ga watan Ramadan saboda dukkan su wato masu ruwaito tarihi sun hada akan cewa an aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ranar Litinin. Kamar misali hadisin da aka rawaito daga Abi Qatada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi game da azumin da yake yi ranar Litinin. Duk Litinin annabi yana azumi da Alhamis sallallahu alaihi wasallama, sai aka tambaye shi yake cewa wannan rana ce da aka haife ni a cikin ta, kuma a cikin ta aka fara yi min wahayi. Amma wata ruwayan ta Muslim yace wannan rana ce da aka haife ni a cikin ta kuma a ranan aka fara yi min wahayi ko a ranan aka yi min wahayi to kuma ranan litinin ta Ramadana ta wannan shekarar bayan bincike irin na kwakwafi za a ga ba zai dace ba sai dai zama ko 7 ko 14 ko 21 ko 28 kuma ruwayoyi ingantattu sun nuna cewa Lailatul Qadri baya afkuwa a cikin 28 da 26 da 24 da 22 ma'ana yakan zo a mara ne a goman karshe ko mararta guda biyar ne ko dai ya zama 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 shine ɗaya zai dora akai ya zama mara amma 22 24 26 28 30 wannan Lailatul Qadr baya faduwa sai a mara dan haka suka ce to bayan bincike ya nuna cewa ko dai ya zama 7 ga wannan watan na wannan shekarar ko ya zama 14 ga watan ko 21 ko 28 kuma rayu ingantattu sun nuna Lailatul Qadr tana faduwa ne a cikin mara a dararen Ramadana da haka ne aka auna da ayat da tace inna anzalna fi lailatul qadri mun saukar da qur'ani a lailatul qadri lailatul qadri kuma shine dai wato dar lailatul qadri da ake ta magana akan sa to idan ka hada tsakanin rayin Abu Qatada cewa an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litinin kuma ka hada da bincike na ilimin hisabi wanda yake na bincike zaka ga cewa ya ranar litinin din ta wannan shekarar kamar yadda bincike ya nuna wanda malamai suka yi ya nuna cewa 21 ne ga watan Ramadana shine zai afko a cikin wato daren Lailatul Qadr. Wal nastami ila Aisha as-Siddiqati. Yace mallai yace mu saurara zuwa ga Aisha wacce take mai gaskiya ta ba mu labari na abinda ta sani game da fara yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi wanda duk da yake lokacin ba haife ta ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata wal nastami ila Aisha as-Siddiqati radiyallahu anha tarwi lana qissata hadhihi alwaqati allati kana nuqtata bidayatin nubuwati mu saurari nana Aisha za ta rawaito mana kissar yadda wannan abu ya faru wanda shine digon farko na farkon annabta وأخذت تفته دياجير ظلمات الكفر والضلال wanda tace ta zamo ta dinga yaye duhu da dindim na duhun kafirci da bata hatta gayyaran majaral hayati hatta canza magudanar rayuwa gaba daya aka tashi daga kafirci aka dawo musulunci daga bata aka dawo shari'a daga zalunci aka dawo adalci daga ƙarya aka dawo gaskiya daga jahilci aka dawo ilimi daga bid'a aka koma sunna wa addalat khatta tarikh wannan rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta daidaita tsarin tarihi qalat aisha to radiyallahu anha awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama min alwahyi nana aisha tace farkon abinda aka fara yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta goma shi da shi daga cikin wahayi arru'yatu salihah fi an-nawmi kikkiawan mafarki da yake yi a cikin bacci fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya mafarki face sai wannan mafarki ya zo kamar ketowa alfajir ma'ana tabbas abin zai faru kamar ketowa asuba haka abin zai zo masa summa hubbiba ilayhi alkhala sana aka soyan masa da san komawa gefe yana yin halwa dama kuma idan mutum yana so ya shirya kansa ya tana da kansa ya kinsa kansa sai ya rage zaman hira da zaman surutu da kwarmato da hayaniya da hatsaniya da abubuwan da ake wadanda ba su dace ba ya dinga koma gefe yana tunani yana lissafi yana awo yana la'akari yana lura yana kuma kaddara lamura yadda za su dace da haka sai aka so yadda shi ya dinga fita gefe yana tunani fa kana ya khalu bi ghar hira'in ya zamo yana yin khalwa a cikin kogon hira fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layali sai yayi bauta shine ya tahannasu yana nisantar sabo fihi a cikin wannan kogo huwa ta'abbudu shine da yana yin bauta zawatul adadi wasu kwanaki masu adadi da ba sa wuce wata guda qabla an yanzu ila ahlihi kafin ya sake komawa zuwa ga iyalinsa ya sake shiri don dawowa wannan guri na bautawa Allah wai tazawwadu lidhalika ya sake yin shiri ya yogo ziri domin shiga wannan khalwa da yake yi don wannan ibada. Suma yarji'u ila Khadija fayatazawwadu limithliha, sai koma wajen nana Khadija domin ƙara yo guziri na yin wannan. Dama mun ce nana Khadija ita mace ce mai arziki, mai dukiya Bologna, a tajira, ita ce take daukan dukiyar ta take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya wato gudanar da wannan aiki na ibada da bauta. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi gari hira'in, har gaskiya ta zo masa yana cikin kogon hira'in nan. Faja'ahul malaku faqal iqra, sai ga mala'ika ya zo, yana zuwa bai ce wa manzon Allah komai ba, sai ya ce ka makaratu, yi karatu. Kun ga ashe duk abin da zaka gyara a duniya kana gyara shi ne da ilimi da karatu. Duk al'umman da bata karatu ta yi asara, ta halaka, ta shiga halin kakanika yi da talauci da fatara da yunwa da musifa da tashin hankali da rigingimu da bala'i, duk yana cikin al'umman da bata yin ikra'a. Qala ma ana biqari'in, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa cewa ni fa ba mai karatu bane, bana karanta komai, ya kuma za a ce min nayi karatu haka kawai kuma ba koya min akai ba. Qala fa akhazani fa ghattani hatta balagha minni aljahd, yace ya kama ni ya makure ni har sai da ya kai min wato tsanani, ya matse ni tsanani kamar a shake mutum a makure shi, yace an masa kanshin mutuwa. To irin abin da Jibril ya masa kenan, wannan abu da girma yake, ya nuna kenan ilimi ba abu ne mai wasa ba, ilimi ba abu ne na sakaci ba, ilimi abu ne da ya kamata mutum ya zage dantse ya neme shi. Kun ga Annabi Musa lokacin da suka tafiya yana cewa laqad laqina min safarina haza nasaba, lalle mun gamu da wahala a wannan tafiyar tamu. To tafiya neman ilimi dama ba tafiya ce ta dadi ba, sai an samu ilimin ake jin dadin. Thumma arsalani, sannan ya sake ni na dan samu nasarara. Fa qala, sai yace iqra, yace mun yi karatu dai. Qultu ma ana biqari, yace na fa gaya maka ni ba mai karatu bane. Qala fa akhazani, sai ƙara dankata, wai koda dai na iya karatun dai in yi aji. Fa qattani thaniya, ya sake makure ni kashi na biyu. Hatta balaga min aljahd, har sai da ya kai min tsanani tukunna. Thumma arsalani, sannan ya sake ni. Fa qala, yace iqra'atu, fa kai karatu. Fa qultu ma ana biqari'in, na fa gaya maka daya, na gaya maka so biyu, na to da dai ya iya karatun kam da yayi, domin wannan makura da aka yi din inda ana karatun wannan, ana yin haka ne don a tsarkake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyi karatu a gurin kowa ba, bai koyi ilimi a wajen kowa ba. Wannan karatun da ya zo da shi ba dan adam ne ya koya masa ba, ba wata makaranta ya shiga ba, ba wata jami'a ko college ko institution ba, ba gaban wani malami ko wani babban mutum ya je koya masa wannan ilimi ba. Ilimi ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala kai tsaye, dan haka ya zama gagara bado, gagara koyo, gagara kwatantau, ya zama cewa dan adam ba zai iya kwatantar koda harafi guda a cikin alkur'ani ba, domin ba magana ce ta mutum ba, magana ce ta Allah.
Karimun kasahabi ila ahallat, shuja'un hadda arkan albughati, balighun allama ad-dunya biwahin, wa lam yaqra bi lawhin aw dawati.
Fa akhazani fa ghattani ath-thalitha, ya kama ni, ya sake makure ni kashi na uku. Thumma arsalani, nama sai da yamin kanshin mutuwa tukuna, sannan ya sake ni. Fa qala, yace
bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam.
Cewa kai karatu da sunan Allah mahaliccinka wanda ya halitta, wanda ya halicci mutum daga gudan jini. Kai karatu, mahaliccinka shine mafi karamci, wanda ya koyar da dan adam da alƙalami, kuma ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Waɗannan ayoyi guda biyar su ne ginshiki na addinin musulunci gabaki daya. Za mu tsaya akan waɗannan ayoyi wanda za mu yi bayanin su gaba insha Allahu ta'ala. Da haka mun dai ji abubuwa da Malam ya gaya mana wajen guda shida,
na farko cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 40 a lokacin abubuwa guda biyu suka bayyana daga alamomin annabta. Na daya shine dutsen da zai wuce sai yayi masa sallama, na biyu kuma yana yin kyakkyawan mafarki, duk mafarkin da yayi kuma sai ya tabbata kamar yadda yake. Sannan abu na uku mala ya gaya mana cewa an farewa Annabi sallallahu alaihi wasallama annabta yana dan shekara 40 da wata 6 da kwana 12 a lissafin wata, ko kuma shekara 39 da wata 3 da kwana 20 a lissafin rana. Sannan abu na uku ya gaya mana cewa an farewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayin nan ne a 21 ga watan Ramadana. Sannan na biyar ya gaya mana cewa an farewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ne ranar Litinin. Sannan kuma abu na shida ya gaya mana wannan wahayi ya fara ne da daddare. Sannan kuma daga nan muka shiga bayanin da Nana Aisha take mana a hadisin Bukhari game da yadda abin ya fara. A shirinmu na gaba za mu dora a ji me ya faru a cikin kogon Hira bayan an karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan ayoyi guda biyar, me kuma ya biyo baya. Allah ya ƙara mana son annabi da koyi da shi da biyayya gare shi, girmama sahabbansa da iyalan gidansa da dukkan masoyansa gaba daya, kuma ya samu cikin ceton sa ranar alkiyama.
Anta qadasatun imma stuhillat fadaka almautu min qabli almamati walau jahada albariyatu minka qawlan lakubbu fil jahim ma'a al'usati.
Masauraro, anan zamu kwana a wannan shiri na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam da mallan ke yi mana daga cikin littafin Ar-Rahiqil Makhtum. In Allah ya so, kamar yadda aka ji a lokaci na gaba, zamu dora da sauran bayanan da ya kamata mu sani dangane da abubuwan da suka faru a cikin wannan kogo na Hira lokacin saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi. Kafin sannan, a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin, da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shike daukar nauyin kawo muku shi, wanda muke addu'ar kuma Allah ya saka masa alkhairansa, amin summa amin. Sannan a madadin abokan aikin da suke bada gudunmawa domin samun nasarar shirin, Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جابر يسرى شفيقكم فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوال السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد كشف الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات
على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا فناعتم خنوع الموفقين